Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asariya, suna na Sarfila Hashim Gumel tare da Amina Bahara Auna da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 15 ga watan Nuwamba shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke dafa da shi ga kanan labarai.
Yan sandan India da ke ikirarin cewa ana yada labaran ƙarya game da tashe-tashen hankula na kyamar musulmai sun tuhumi dimban masu amfani da shafukan sada zumunta a jihar Tripura da ke arewa maso gabashin kasar. A halin da ake ciki kuma, wani yunkuri na korar mazauna jihar Assam da ke arewa maso gabashin India, yankin mallakin gwamnati, ya ƙara janyo fargabar rashin tsaro a tsakanin al'ummar musulmin jihar. Masu fafutuka na 'yan adawar Cuba sun yi kira da a gudanar da abin da suka kira tattaki na lumana a ranar Litinin a Cuba.
Kanan labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za ku cewa wasu 'yan bindiga sun kashe mutum 15 a jihar Sokoto.
Ibtila'i ne ya samu garin Kalmalo da Runji da mun wadata, wanda da safin nan an tashi da alhini mutum 12 'yan ta'adda suka kashe.
Haka kuma bayan kammala babban taron sauyin yanayi a Glasgow, za mu duba irin tasirin taron ya yi. Daga nan za mu ji cewa rundunar sojin Najeriya ta ce kimanin 'yan ta'adda 15,000 ne suka ajiye makamansu. Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Yusuf Aliyu Harin da ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama don fara sauraron labaran duniya.
Dan India da ke ikirarin cewa ana yada labaran ƙarya game da tashe-tashen hankula na kyamar musulmai sun tuhumi dimban masu amfani da shafukan sada zumunta a jihar Tripura da ke arewa maso gabashin kasar, ciki har da 'yan kungiyoyi masu zaman kansu da ke binciken lamarin. A wani lamari mai kama da martani game da harin da wasu musulmai suka kai kan gidajen ibada da gumakan mabiya addinin Hindu a Bangladesh a mako na biyu na watan Oktoba, masu fafutukar kare addinin Hindu a Tripura sun kai farmaki tare da kona masallatai da gidajen musulmai da shaguna na kusan tsawon mako guda tun daga ranar 21 ga watan Oktoba. Tawagar bincike ta bayyana cewa an lalata gidaje da shaguna da masallatai 16 a cikin makon da aka shafe ana rikicin kabilancin. An kuma kona masallatan 4 daga ciki da shaguna da gidaje, kamar yadda wasu kungiyoyi da suka binciki lamarin suka bayyana, wanda da yawa daga cikin su sun shiga shafukan sada zumunta. A halin da ake ciki kuma, wani yunkuri na korar mazauna jihar Assam da ke arewa maso gabashin India, yankin mallakin gwamnati, ya ƙara janyo fargabar rashin tsaro a tsakanin al'ummar musulmin jihar, a cewar masu rajin kare haƙƙin bil'adama. Korar da ake yi a jihar ta zo ne daidai lokacin da aka kashe mutane 2 a watan Satumba a wani yunkuri na korar iyalai 800, mafi yawansu musulmi, daga Dalpur a gundumar Darang ta Assam. Rikicin ya haifar da bacin rai bayan wani faifan bidiyo da ya yadu a kafafen sada zumunta ya nuna wani dan sanda yana harbin wani matashi da ya ruga zuwa wurinsa da sanda. Yana daga cikin mazauna garin da ke zanga-zanga kan korar da kuma neman gyara.
Iman Juma Karen Amina ta sake da labarai. Kafin nan za mu leka jihar Sokoto Najeriya wadda ke arewa maso yammaci, inda 'yan fashin daji suka hallaka mutane 15 a hare-haren da suka kai a ƙananan hukumomi 2 cikin daren jiya Lahadi. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
Rayukan 'yan Najeriya har yanzu a iya cewa ba su da tabbas ga fadawa tarkon 'yan fashin daji waɗanda ke kisan gilla tare da satar mutane domin neman kuɗin fansa. Wani mummunan hari ne ya faru a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya a cikin daren ranar Lahadi, inda mahara suka yi diran mikiya a wasu ƙauyuka 3 a ƙaramar hukumar mulkin Ilela, garin da ke bakin iyakar Najeriya da jamhuriyar Nijar. Bello Isa Ambarura shi ne wakilin jama'ar garin a majalisar dokoki ta jihar Sokoto.
Ibtila'i ne ya samu garin Kalmalo da Runji da mun wadata, wanda da safin nan an tashi da alhini mutum 12 'yan ta'adda suka kashe. Wannan abin ya zo ne da dare aka kawo mutanen hari, kuma ya yi sanadiyar waɗanda rasa rayuwa ta mutum 12. So wannan za mu ce abu ne ga yanar da matsalar tsaro ƙasar ga sai dai koma Allah subhanahu wataala, amma bala'in ya kai inda yake ba za a san abin da za a bayyana shi ba.
Har wayo ƴan fashin dajin sun kai wani hari a ƙaramar hukumar mulkin Gwaranyo, inda kwanan baya suka taba kai hari a kasuwa inda suka halaka mutane sama da 40. Amma wannan karon kan mutane uku ne suka halaka a wannan harin da suka kai, a cewar shugaban ƙaramar hukumar Abdulwahab Yahaya Gwaranyo.
Jiya misalin kare 10:30 na dare, ɗan bindiga masu garkuwa da mutane sun shiga ƙauyen Kojiyo, inda suka rika halbe-halbe kuma sun ka shiga wasu gidaje biyu zuwa uku. Gidan da suka shiga na farko ba su sami kowa ba, na biyu kuma sun samu mata guda uku suka tafi da su, sannan suka samu yara biyu cikin ɗakin su na bacci 80 suka halbe su, sannan suka halbe yaro guda a shagon shi inda yake harkar wayoyi, suka kwashe wayoyin da abin caba, sannan suka zo kuma suka buɗe shagona suka ɗibi abinci da kayayyaki suka cika buhuwa suka bar garin da kusan sun ɗauki kusan awa ɗaya. To Allah ya wa mutum uku rasuwa, mutum guda yana asibiti kuma sun tafi da matan ciki guda uku.
Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol tuni da ya tabbatar da aukuwar wannan lamarin.
Our condolences to our brothers and sisters in Lela local government and Gwaranyo local government, where this morning through the night we lost.
Yana bayyana ta'aziyya ne akan Imtila'in wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 12 a Ilela da mutane uku a garin Gwaranyo, tare da nuna alhini ga rayukan da suka riga mu gidan gaskiya. Tabarbarewar lamarin tsaro dai na ci gaba da kasara rayukan 'yan Najeriya, inda suke ta jaddada kira ga mahukunta da su ƙara azama domin kawo ƙarshen waɗannan matsalolin, inda su kuma mahukuntan ke ta cewa suna bakin ƙoƙarin su, amma dai kawo zuwa yanzu ƙoƙarin nasu ya kasa shawo kan matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, har yanzu duk kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Amina ɗauke da ƙarin wasu labarai.
Kamfanin Shell na Royal Dutch zai soke tsarinsa na hannun jari iri biyu don baiwa nau'in hannun jari guda ɗaya fifiko domin inganta biyan masu hannun jari tare da sauƙaƙa tsarinsa, in ji shi a ranar Litinin yayin da babban kamfanin makamashin ke fama da kiraye-kirayen wani ɗan fafutuka mai saka jari cewa kamfanin ya rabu kashi biyu. Kamfanin wanda ya ƙudiri aniyar daina sana'ar haƙan man fetur sannan a hankali da alamar zai daina amfani da sunan Royal Dutch kuma za a ringa kiransa Shell PLC, har ila yau yana shirin canja ƙasar da yake biyan haraji daga Netherlands zuwa Burtaniya, ƙasar da aka kafa shi tun asali. Gwamnatin ƙasar Holland ta faɗa a ranar Litinin cewa ta yi matuƙar mamaki da labarin cewa Royal Dutch Shell PLC na shirin mayar da headquartersa zuwa London daga The Hague. An sako ɗan jaridan nan ba Amurka Danny Fenster daga gidan yari a Myanmar 'yan kwanaki bayan da wata kotu ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 11 a gidan yari kan zargin da gwamnatin mulkin sojan ƙasar ta yi masa. Labari mai daɗi, in ji Sunny Sui, mawallafin mujallar labarai ta yanar gizo ta Yangon Frontier Myanmar, inda Fenster ke aiki a matsayin babban edita. Ya faɗa a cikin wani saƙon Twitter yana sanar da sakin ba Amurkin a ranar Litinin ba tare da yin cikakken bayani ba. Dani na ɗaya daga cikin 'yan jarida da dama a Myanmar da aka kama bisa zalunci kawai saboda yin aikinsu tun bayan juyin mulkin watan Fabrairu, in ji mujallar a shafin Twitter. Muna kira ga gwamnatin soja da ta saki dukkan 'yan jarida da suka rage a gidan yari a Myanmar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, fiye da kasashe 200 na duniya tare da kungiyoyin kare muhalli ne suka halarci taron kare muhalli na duniya mai taken COP26 da aka gudana a birnin Glasgow na kasar Scotland. Bayan fitar da daftarin taron a ƙarshen mako, kasashe masu tasowa dai na ganin har yanzu akwai sauraron rana aka ba game da alƙawarin da manyan kasashen duniya masu haifar da damar yanayi suka yi. Wakilinmu na Lagos Babangida Jibrin ya zanta da masanin dokokin mahalli da ya halarci taron da ta Garba Malumfashi don ƙarin haske game da sakamakon taron na Glasgow.
Taro an gama masu sharhi akan lamuran yau da kullum, musamman ma masu ƴan fafutuka sun ce su ba su ga wani abu sabo da wannan taro ya kawo fiye da wanda aka saba faɗa kowane lokaci tarurrukan baya, saboda haka sun koma gida da baƙin rai da baƙin ciki da cewa su gaskiya wannan taro ya ba su kunya. To amma duk da haka ba za a ce taron bai wani tasiri ba. Ni a gani na taron ya yi tasiri kwarai da gaske, don ya ƙara wayar da kan al'umma na duniya kan ita wannan matsala, an kuma ƙara fahimtar ina ne matsala ta dosa, ina ne kuma me za a yi, kuma me ake so a yi. Ya ƙara ilmantar da duniya baki ɗaya, kuma ƙasashe, musamman ƙasashe masu arziki na tattalin arziki, masu tattalin arziki, masu ƙarfin tattalin arziki, ta sun ƙara ji a jikinsu cewa fa da duniya ta zira musu ido. Sannan ƙasashe da suke tasowa su ma sun sani cewa su ma ba za a bar su a baya ba wajen ɗaukar matakan da ya kamata a ɗauka. Saboda haka taron yana da muhimmanci kwarai da gaske. Muna sa ran taron da za a yi shekara mai zuwa a Egypt ya kasance ya gina akan foundation inda wannan taron ya kafa hanzo, haka muke tsammani.
To Dr. me zaka ce game da jawabin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a wajen wannan taro, musamman kokarin da ya ce Najeriya ke yi ko za ta yi na ganin ta bi ka'idoji da aka shimfiɗa na rage mamayen yanayi?
To abu na gaba shine kan abin da shugaban Buhari ya yi magana kan cewa Najeriya ta yi alƙawarin za ta gama fitar da turi ko iska mai zafi a shekarar 2060. To wannan babban alƙawari ne, kuma gaskiyar magana shine alƙawari ne wanda yake da ban tsoro, domin ko da yake mun ga cewa akwai ƙasashen da ma suka ce su ba za ma su kai wannan lokacin ba, ko wanda suka ce kamar India ta ce 2050, South Africa sun ce 2050 su ma, sannan akwai wasu ƙasashen da suka ce 2030 za su gama, amma kamar UK sun ce 2070. To ba faɗan ba, menene muka sanya a ƙasa? Kuma batun cewa gashi mutane yanzu gas ya fara tsadawa, an sun fara koma kuldama, ka san shi wannan harka ta dumamar yanayi ta sha horayuwa ne gabaki ɗaya. Daga lokacin da ka ce za ka ɗauki matakan magance ta, to akwai tsoron cewa za ta shaho a rayuwar yau da kullum na wasu mutane. To don haka ake maganar adaptation, don haka ake maganar cewa to a zauna a gyara, don haka ake maganar cewa to idan misali an ce za a daina harkan haƙo man fetur, to kaga mu Najeriya bamu da makama a halin domin economy namu ya dogara akan man fetur. To haga dole a ce a samu fallback, wato wani abu da za a yi madadin kaza. In an ce ba kaza ba, to menene, in aka ce mutane misali kar su sare itace, to menene aka yi tanadi aka ba su a maimakon sare itace din? Kaga dole duk waɗannan abubuwan ya kamata a ce an ba mutane dama su samu gas ya zama available kuma affordable. Misali gashi ana samun shi, gashi kuma da sauki. In ba haka ba za a ci gaba da ainihin sare itace. Sare itace kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara bayyanar da matsalolin ta abin. To a taƙaice, dole ya kasance alƙawarin da Najeriya ta yi, musamman ma abubuwan da Buhari ya faɗa a wurin wannan taro, ya kasance to mu kuma nan gida akwai shirye-shirye da aka yi.
Fatan ƙasashe masu tasowa dai shine ganin ƙasashen da suka ci gaba sun cika alƙawarin da suka ɗauka na rage hayaƙi mai ɗumama yanayi da masana'antunsu ke fitarwa, wanda kuma yake cutar da ƙasashe ƙanana musamman a nahiyar Afirka da Asia. Babangida Jibrin, Murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin. Kwamandan da ke lura da shiyar arewa maso yammacin Najeriya mai jojanar Christopher Musa ya ce kimanin mutane 17,000 suka ajiye makamansu, wanda suka da mata da ƙananan yara da mayakan waɗanda ba mayakan da sauransu. Daga Maiduguri ga rahoton Haruwan Daudu.
Tiyata kwamanda mai kula da shiyar arewa maso gabashin Najeriya Major General Christopher Musa ya ce kimanin mutane 17,000 suka saranda, suka kuma ajiye makamansu, wanda suka da mata da ƙananan yara da mayaka da kuma wanda ba mayaka ba. Wannan jumlar su ya tashi a hakan, wanda kuma in hakan ikon Allah ne, dan babu ƙarfin bindiga a ciki. Tiyata kwamanda Major General Chris Musa ya dai bayyana hakan ne lokacin da ya zarci ofishin bunƙasa shiyar arewa maso gabashin Najeriya da yake kira Northeast Development Commission don tattauna irin matsalolin tsaro da ya dabi wannan shiya. Ya ce idan an samu zaman lafiya a wannan shiya na Arewa maso gabacin Najeriya, babu shakka za a iya samun zaman lafiya a wasu yoyin da ke Najeriya, don haka ne kawai za a samu hanyar ci gaba.
They are not happy with you. You have lost the war, even if you win the battle. So I want to show you that we are really grateful for the efforts you are putting in and you've continued to put in, and to show you that our support is guaranteed 24/7.
Yace idan mutanen da kake yaki da su ba sa farin ciki da kai, to ka tabbata cewa an cika da yaki, ko da maka ci yakin ne. Da haka muna so mu nuna maka cewa muna farin ciki da irin gudunmawar da kake bayarwa. Muna so mu shaida maka cewa muna nan a shirye cikin awanni 24 da kuma 7.
We want to also plead on the behalf of the surrendering of the insurgents, which we are grateful God has provided that. I can tell you now we are clocking almost 17,000 that have surrendered, both the combatants, non-combatants, family members and those conscripted. And what we are doing is that we are profiling all of them so that we sort them into different groups. Who are the combatants, who are the non-combatants, and within the non-combatants, who are the family members, who are the children?
Ina so kuma yin roƙo a madadin waɗanda suka saranda. Muna farin ciki da wannan ikon Allah. Muna da waɗanda suka saranda kusan 17,000, wanda suka hada da mayaka da kuma wanda ba mayaka ba, da iyalansu da ƙananan yara. Yanzu abin da muke yi, muna ƙoƙarin samun bayani akan su ne, saboda mu hada guri guda don mu san mayaka a cikin su da waɗanda ba mayaka ba. A cikin waɗanda ba mayaka ba, su wane ne kuma iyalansu, su wane ne yaransu? Muna sanin akwai wasu daga cikin su da aka sa cikin wannan harka ba da son su ba. An ga duba adadin mutanen da suke fitowa, akwai kuma da yawa daga cikin su da suke sai su fito. Mun tabbata hakan zai wa jahan nan yawa. Ku da shike, mun san kuna da daman yin hakan.
And we know that if we have peace in the Northeast, it will transcend to other regions in Nigeria.
Kuma idan muka samu zaman lafiya a shirin Arewa maso gabashin Najeriya, zai shafi wasu shiyoyin a Najeriya. Saboda kun san muhimmancin shirin Arewa maso gabashin Najeriya, ko bisa tarihi, kuma abin da ya shafi tattalin arzikin ƙasa.
From Maiduguri to Mongomi is just about 140-145 kilometers. But most times it takes you almost 6-7 hours to get there because of bad roads. And then because the roads are open, our troops are susceptible to IEDs, which is one of the greatest threats we are facing.
Dalar busa yace daga Maiduguri zuwa Mangunu 140 zuwa 145, amma zai dauke ka awa 6 zuwa awa 7 kafin ka isa wurin. Sukan fada cikin bambamai da aka dasa a hanyar. Wannan yana daya daga cikin kalubale da muke fuskanta. Shugaban hukumar bunƙasa shiyar Arewa maso gabashin Najeriya, wato Alhaji Muhammad Alkali, yace ayyukan mu shine mu bunƙasa shiyar Arewa maso gabashin Najeriya, kuma ba za ka samu bunƙasa wuri ba tare da zaman lafiya ba. Duk abin da zamu iya yi sai da zaman lafiya.
And partner like the military is very critical so that when the peace reign we can be able to do our work.
Kuma hada kai da sojoji yana da amfani kwarai da gaske, saboda idan zaman lafiya ya samu shine zamu iya aikin mu. Kuma yanzu haka muna da wanda suka saranda, wannan yana nuna ko su ji tsoro ne ko kuma yanayin tsarin shugabancin su na rushewa ne, a cewar shugabar bukasar shirin Arewa maso gabacin Najeriya Alhaji Muhammad Alkali. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ba ga ka a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar, ta da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu leka jihar Borno, inda za mu ji wasu kaɗan daga cikin ayyuka da wani bawan Allah wanda ya assasa wata makaranta da take tallafawa marayu da ‘ya’yan gajiyayyu domin samun ilimi daidai da kowa. Barista Zanna Bukar Mustapha, wanda ya jajirce wajen ganin yara da suka rasa iyayensu a sanadiyar rikicin ƙungiyar Boko Haram, ba bar su a baya ba wajen samun ilimi daidai da kowa. Wakilinmu a birnin Maiduguri Haruna Dauda Biyu ya samu zantawa da shugaban makarantar, ga kuma kaɗan daga cikin abubuwa da suka tattauna, musamman abinda wannan makaranta ta fi mai da hankali a kai.
domin na daya ba wai abin da muka fara mun fara wannan abin shekaru wajen 12 da suka shude to yau an wayi gari lokacin da muka fara kusan ana ganin mu ba komai ba ba waya ko wani da kusan ya gaza ne yake wannan abu na domin na gace yu ne duk wanda suke wannan lokacin ko lokacin da ake kace yan Boko Haram nan to da suka bai ƴaƴan da wannan ba ma mai son ya je wajen ya ci har yana wannan to a wannan lokacin da muka yi ba wansu sunayen da ba a kira mu ba amma yau da aka wayi gari abubuwa yana lafawa kuma duniyan suka fi ganewa cewa duniyan nan da za a zauna in ba da tallafi ba zai zauna ba to sai yau an wayi gari United Nations din da kanta ta ban wannan nan sana'ot yau kuma an wayi gari CNN suka ce to ina cikin daidaitun mutane 10 da suka fi fitaya ko jajirtawa a cikin wannan fannin
kawai me kake da me kake a rayuwa ne wanda ya sa suka zakuluka
to na daya lokacin da na fara wannan abin da asasa wannan masasa wannan al'amarin Boko Haram nan bai yi ba amma kuma ni kuma naga na je wai shekara wajen 20 ko fiye da haka ina wannan ayyukan agajin nan to Allah ya sa yau ina cikin raye kuma ina da wannan shekaru wajen 12 ina da wannan abubuwa amma abin da yake bada wannan sha'awa shine ina bada ilimi ba dai na bokon ba na addini akwai wanda suka yi fice a cikin karatun akwai kuma ta wajen fannin bokon basu gaza kowa wanda yake bokon ba to kuma ta fannin zamantakewa yaya suka zauna da iyaye duk wanda aka kashe iyayensa kuma yana nan tsaye yau a waye gari shi ya fi fice a cikin mutane to kaga ba abin da mai kayatarwa kamar wannan abubuwa haka
wannan makaranta naka na marayu ne wanda aka fi sani da aka kawo marayu ne a ciki
to marayun da dai suka fita sun fi dubu yanzu da muke cikin nan to yanzu da muke cikin wannan nan muna da yara wajen 2000 da wani abu da dan kai amma a ciki ai ana da nayi kuma duk suna cikin makarantar nan kuma duk wanda suka fita ma makarantar nan ayan nan suka yi makarantar akwai ƴaƴan gajiyoyi akwai wanda aka yi wannan nan akwai ƴaƴan sojoji akwai ƴaƴan security forces duk wanda dai aka kashe iyayensu suna cikin wannan to bacin haka a cikin community din sai mu je mu samu daidaitun mutane kamar su ribamai da su bilawanai da su sai mu dau iyayensu kuma mu sanya wai ba face don komai bane don mu cire wannan ƙangin cewa wannan marayu ne to ba abu ne mai kyau ba ya ce kai ya ce ma maraya zaka gana ganin ka da wani halili na gazawa ko takaiciya ka amma sai muka fa nuna cewa fa a zaman su na cewa marayun za su iya baiwa ire-iren ƴaƴanmu da wasu shugabannin cikin garin su ma su samu ilimi to in suna ga wayannan nan yaran nan nawa da na zulawan su wani imam in suna da ƴaƴa cikin wannan sai su fara cewa a'a to ai makarantar namu ba na marayu bane to mu son su ce haka din yafi mana to don haka muka sanya wayannan kuma alhamdulillah yau da muke cikin nan yanzu aka gaza ƴan marayan da wannan ba za ka zo makarantar nan ba ba za ka nace waye za ka zaba mun dana a ciki sai dai kai canka ba za ka taba nuna ba za ka taba nuna ma cewa wai su ba nan ba sai ka je maka cikin nan maraya wani ba shi da uwa uwa ka ce wannan shine dana to kuma haka ne kamata dama ya zama ina son dai kawai a ce yau da na fara wannan din nan wasu ma sun fara irin wayannan abubuwa to amma alhamdulillah na ga kuma mutane sun fara bayan da na fara wannan nan akwai wasu ma da suka fara to a hakan da za a yi zamu yawaita to in muka yawaita kuma alhamdulillah abubuwa za su yi kyau
kamar suwa suka baka goyon baya da kake gudanar da wannan ayyuka
to goyon bayan da na samu na daya baya da za a yi a ce gwamnati da kake kasanta ba za ta baka wannan taimakon ba na taimakon da suka baka domin na daya su suka baka lasin sun ka zo ka fara wannan abu kuma su suke baka hanyar da za a ce ka zo ka koda wannan irin domin syllabus din ko manhaj na karatun nan ta wajen su zaka karba duk wani rashin taimako da ake fada na ba taimako wai sai ta kudi ba ai inda zaka iya duwawa suna da makarantun yana da yawa akwai irin ba gazawa kai ba dan yawan su din ba za su iya bada abinda ilimin da mu zamu iya barawa ba yanzu kamar da muke jin nan University of Maiduguri da yake kutana kusana har bayan sansala din yana zuwa ya koyar nan to ta yaya za mu zama daidai da state government ko wani na local government ba zai yiwu ba mun fi wannan domin yadda za a yi kuma ka san yanzu mutane da basu gane ba da zacin ka kawo kowa da kowa a waje daya to za a samu jajircewa inda za ka yi dubawa da ka duba World Cup din nan da ya faru France da dauka yaran France da wani na cikin wanda suke national team nan ba sa amma duk ba wani kasan da babu ai ba gold din bane kudo to za ka ga idan ka kawo kowa da kowa za ka ga za ka samu duk wani jajircewa da za a iya samu a wannan mu na daya ba mu da wani signboard ko wani abu da zai nuna cewa wannan ne domin da zatin ka zo ka sa makarantar marayu to abu ne da za a guje mata to don haka ba mu ma sa wannan ba amma da yake mun samu shi a cikin shekaru goman nan mun samu yadda yan jaridu suka zo da zatin suka ji muna sauka ne ko ya dai zaka ga za suna zuwa sai suka yada wayannan abubuwa yau muna maganar shekara 12 to kuma Allah ya sa mun fara wannan abun nan ne da nambobi kalilan kamar 36 shekara 2007 kenan amma yau an wayi gari muna da dubbai kuma bayan dubbai dinnan yau da nake ga amma dinnan akwai yaran da suka fara nazari ana yau suke zuwa su koyar a makaranta to ba abin alfahari kamar wannan kuma yau da aka zo aka ce abinda muka cimma dinnan Allah ya sa ya ci gaba kuma mu samu wanda za su gaje mu a wannan fannin nan
da ƙarshe kamar wanne mataki ne ake koyar da dalibai a wannan makaranta naka
muna da nursery muna da primary muna da junior secondary muna da senior secondary muna da skills acquisition yadda dai muke koyawa mutane
kwalliyar daraja shi haushi dare dam to shi
ma sauraro baki daya iyakacin abinda shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilin namu Haruna Dauda Biyu da kuma bakon namu barista Zanna Bukar Mustafa sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratium ni kuwa Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia bisalam
a gaida Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta email
wasiƙa ta farko ta fito ne daga Hafizu Balaraba Gusau yace hakika har-haren da masu tayar da kayar baya suka kai a garin Askira Wuba na jihar Borno abin tamkar koma baya ne ga ayyukan jami'an tsaron Najeriya duk da nasarar da suke samu akan ƴan ta'addan ya kamata hukumomin tsaron kasar mu su sake salon yaki da masu tayar da kayar bayan da suka hana Najeriya zaman lafiya wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga Aliyu Muhammad dan Fula na Maradawa jihar Zamfara yace salon muryar Amurka hakika hallaka Brigadier General Zarma Zarkushu da mayakan Boko Haram suka yi abin damuwa ne da su sarai ganin yadda ya jajirce wajen fatattakar mayakan a jihar Borno da fatan Allah ya ji kansa da rahama amin shi kuma Shehu Adamu Rijau cewa yayi lamarin matsalar tsaro da kasar mu Najeriya ke fama da shi abin akwai so su zuciya mataka ganin yadda a kullum matsalar sai ƙara girmama take yi maimakon ta kankanta Allah ya kyauta kuma ya kawo mana mafita amen wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga kawo mai ruwa Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga suka ce Allah sarki sojojin kasar mu Najeriya ana tura ku yaki domin kare rayukan al'umma babu kayan aiki ana ta kashe ku kamar kiyashi Allah dai ya kawo muku mafita amen
masu sauraro a nan mika kashin shirin namu ne yanzu sai kuma a shirin mu na dare da misalin karfe 9:30 za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za kuma idan ci abukan mu na nan gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta addireshin mu na voahouse.com da kuma shafin mu na Facebook yanzu a madadin Amina Bahara auna ta yana gabatar da shirin da kuma Dan Brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Nisar Fili Hashin Gumi da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dakatar shin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.